So we are going on a flat. Level up. For the motherfucking hardcore, are you ready for the fucking? Are you ready for the fucking hardcore trap? Space.
Falling. with a kick with a bass. Y'all know what's motherfucking coming. Y'all know what's motherfucking coming. You want the motherfucking crow? Okay. Fuck that shit. No. I don't wanna fuck you, babe. Now I hit the F.E.O. with doubles in my head. I didn't have the sand, searching, I was still alive. Yeah. Yeah, I'm destroying napalm, I come back.
Dip, you dip, I dip up.
That's primal fear. You working?
No diggity.
I gotta back it up.
Diggity, no diggity. She pins. No bigotry. Dig up. Bigotry. No bigotry. No bigotry.
I like the way you work. No diggity. No.
Da 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 that way. No, 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 no. She won the battles.
Variation.
Mm-hmm.